بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يوم ومساء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha ta mu ta Albani TV kainuwa da shan Allah a wannan shiri namu na Ramadana a tarihi. Wannan shine turmi na 10 a cikin wannan jeren giya mai albarka insha Allah. Kamar yadda ƴan uwa masu biye da mu suka sani a wannan jeren giya, muna zakulo wasu ababe ne da suka faru a tarihin ɗaruruwan shekarun dauloli da zamanin musulunci a tattakaice, dan tuna mana wasu al'amura da suka faru a tarihin mu a daidai irin wannan lokaci. A yau insha Allahu a wannan jeren giya ta 10 muna da wasu ƴan ababe da zamu ambata kamar haka. Farko da gaskiya abin da suka fara irin wannan rana a tarihin musulunci, akwai rasuwar sayyidatuna Khadija bintu Khuwailid, uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma mahaifiyar daukacin ƴaƴansa in banda Ibrahim al-Mu'azzam. Wannan babbar mata cikin tarihin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunace ta, kuma yake cewa ma khairu nisa'iha Khadija, mafi alkhairin matan wannan al'umma ita ce Khadija. Ta rasu ne a ranar 10 ga watan Ramadan a shekara ta 4 kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato kamar shekara 9 kenan bayan fara wa'azin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarta kwarai da gaske a rayuwarta da bayan rasuwarta da iya tsawon rayuwarsa, har ma yana cewa Aisha, wallahi Allah bai canza min da wata mata irinta ba, radiyallahu anha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya gina wa Khadija wani gida a aljanna mai natsuwa, wanda yake gida ne shiru babu hayaniya, kuma gida ne na gilashi. Mace ce irin wadda ake cewa mai kama da maza wajen zakakurancinta da kawaicinta da zurfin tunaninta da alkhairinta da kuma yadda ta kula da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangiji ya kara mata yadda da aminci, Allah kuma ya kara salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gidanta. Baya ga wannan, a shekara ta 126 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka kashe wani halifa cikin halifofin Bani Umayya, shine Al-Walid ibn Yazid. Shi ma an kashe shi a ranar 10 ga watan Ramadana na wannan shekara da ake magana, wato shekara ta 126 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan halifa ɗaya ne daga cikin halifofin Bani Umayya wanda ya zo a ƙarshen daular a lokacin da take magagin mutuwarta, da aka wasu ƴan tawaye suka tare shi a wani ƙauye da ake ce ma Al-Bukhara a kusa da garin Tadmur na ƙasar Suriya, a inda suka haura cikin gidan da yake suka yi mishi kisan gilla, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Har ila yau a daidai irin wannan rana a shekara ta 485 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka samu wasu ƴan ƙunar baƙin wake waɗanda ake ce musu Al-Hashashun, wanda Al-Hashashun shine asalin kalmar da Bature ke ce ma assassin, wato ƴan kisan mummuke masu laɓewa su kashe mutane, waɗanda ƴan addinin batiniya ne a wancan lokacin, batattu ne, mabiya bayan Al-Hasan ibn Sabbah, wanda suka daɗe suna kawo gwamnatocin musulunci da suke zamani da su tawaye, suka zama musu ƴan ta da ƙayar baya, suka zama musu wato ƙadangaren bakin tulu. Akwai wani babban waziri daga cikin mashahuran wazirai a tarihin musulunci wanda ake ce mishi wato Nizamuddin ko Nizamul Malik, wato Abul Hasan Ali ibn Ishaq Nizamul Mulk, wanda waziri ne ga manyan sarakuna guda biyu na daular Salajika. Na farkon su akwai Alab Arsalan, sarkin da ya kafa wannan daula, da kuma ɗansa Malik Shah, wanda wannan waziri ya haura kusan shekara 50 yana aikin babban waziri ga waɗannan dauloli guda biyu. Hasali ma za ka iya cewa irin mutumin da ake ce makafi gwamna ne, domin a zamanin Malik Shah kusan shi Nizamul Mulk shi ke riƙe da dukkan al'amuran gwamnati, tun daga administration wato idara kenan da gudanarwa, da harkokin juya tattalin arziki, da kula da harkokin tsaro na cikin gida da na waje, da harkar ƴan sanda, da yaƙe-yaƙe, da rabon mukamai, kusan komai shi yake, yayin da shi kuma sarkin ya shagaltu da farauta da shan abun maye da kwana cikin mata da makamantansu. Allah ubangiji ya tsare mu. To wannan sai wannan waziri wanda shi ya fara gina makarantun da ake cewa Al-Madarisun Nizamiyya. Al-Madarisun Nizamiyya da aka gina a kasashen wato musulmai irin kasar Suriya, kasar Iraki, kasar Hijaz, kasar Yemen da sauransu, duk makarantu ne da aka gina su karkashin wato kulawar shi wannan waziri. To a daidai irin wannan rana ta 10 ga watan Ramadan, kamar yadda muka ambata a shekara ta 485, wani dan kunan bakin wake daga cikin irin waɗannan mutane masu mummuna aqida ta batiniya ya sadada ya shiga wurin da ake wani taro, yayi nasarar wato kai farmaki ga wannan waziri, ya caccaka mishi wuka wanda a sanadiyar haka kuma Allah ya dauki rayuwarsa ya mutu a sanadiyar wannan mummunan farmaki da aka kawo masa a daidai wannan lokaci cikin lokuta wato ranar 10 ga watan Ramadan a waccan shekara da muka ambata. Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Babu shakka sarki ne ko mu ce waziri ne daga cikin muhimman wazirai a tarihin musulunci, wanda kuma yayi ayyuka na kirki na kwarai, ya taimaki daular musulunci, ya taimaki talakawa, ya rike amana aikin da aka bashi, ya gina ababe na ci gaban al'umma tun daga makarantu da sauran ayyuka na ci gaba, irin gina rijiyoyi, irin samar da tsaro, irin wato kafa garuruwa da ƙara inganta su, da taimakon malamai masu karantawa, da taimako wajen gina makarantu da wuraren ajalitattafai da sauran ayyuka na alkhairi da ya jima yana yi a tsawon waɗannan shekaru kusan 50 waɗanda ya yi su akan sarauta ta ainihin wazirtaka ga daula ta Assalajika. Allah ubangiji ya gafarta masa. Baya ga wannan, a shekara ta 648 wannan al'amari ya faru a daidai irin wannan rana ta 10 ga watan Ramadan, wanda sojojin musulmai suka ci nasara akan sojojin as-salibiyun, wato ƴan yakin jihadin kiristoci, karkashin wata wato gwabzawa da ake wata ke da al-hamla as-salibiyya as-sabi'a, ko kuma ma'rikatul mansura, wato karo na 7, yakin crusade karo na 7 wanda turawa suka kawo musulmai, ko kuma kace ma'rikatul mansura saboda an yi yakin a garin Mansura wanda ke kasar Misra. A wannan yaki musulmai sun samu nasara gagaruma, har suka kama babban komandan wannan runduna mai suna Al-Malik Leos at-Tasi', sarkin Faransa Leos na 9, suka kama shi a matsayin fursunan yaki. Wannan abu ba karaman nasara bace ga musulmi. Wato yadda abin ya faru shine, akwai sarkin daula ta Ayyubiya, shine Al-Malik Salih Ayyub, wanda shine sarki a wannan lokaci a yankin Misra da Sham. Wannan sarki a daidai lokacin da turawan mulkin mallaka suke kokarin kama garin Dimyat, shi kuma ya fito daga kasar Suriya dan ya zo ya kawo dauki ga wannan ainihin wato alƙarya dake kasar Misra. Amma Allah cikin ikon sa a daidai lokacin ana hanya zuwa wannan kai farmaki, ya kamu da rashin lafiya, kuma a shi rashin lafiyar na ajali, kuma Allah cikin ikon sa ya dauki rayuwarsa a daidai sanda ake cikin wannan yaki. Amma sojojin sa ƴan al-mamalik suka nuna wafa'i, suka nuna wato ƙwarewarsu wajen yaki, da kuma yadda suke da gaskiya da rikon amana wajen rike aikin na gaba da su, suka karasa wannan yaki, kuma Allah ya ba su nasara gagaruma. Su sojojin turawan karkashin jagorancin wannan sarki na Faransa, wanda babban takadari ne cikin takadarai a cikin sarakunan turawa, turawa suna girmama shi a tarihin su, kasancewarsa sarki wanda ya aiki na azo a gani a wajen su, wajen dawo da martaba coci, da dawo da martaba addinin kiristanci, da kai farmaki mabambanta ga garuruwa daban-daban na musulmai, musamman a gabas ta tsakiya, da kuma yankin Misr da Sham, da kuma cin wasu kasashe da yaki, da tara abun duniya, wanda ya ba wa Faransa ƙarfi ba ɗan kaɗan ba a cikin daulolin turawa a wancan lokacin. Saboda haka turawa suna girmama shi, suna mashi kallon wani gwarzo. sannan kuma mutune wanda yake magrur yana ji da kansa lokacin ya jagoranci runduna ta turawan Faransa da Bulgaria da Ingila da Jamus da sauran kasashen da suke wala'i ga wannan yaki na ainihin crusade musamman mutanen kasar Italia da Spain suka hauro cikin wato jiragen ruwan su suka ci kasar Dumyat daga nan kuma suka nufi cewa su manufar su kawai su kwace birnin Al-Qahira wato babban birnin kasar Misra wanda shine a lokacin cibiyar mulki daya daga cikin manyan cibiyoyi guda biyu na ita daular ainihin Al-Mamalik din ko kuma ce daular Ayyubiyya a wannan lokaci kuma sojojin Mamalik su kuma suka taho aka gamu a garin Al-Mansura anan ne aka gwabza wannan yaki aka yi yaki na azo a gani wannan yaki shi ma ya gudana ne a daidai irin wannan lokaci da muke ambata wato 10 ga watan Ramadan a shekara ta 648 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Allah ya ba musulmai nasara ba wai nasara kadai ba ga magari a shi kanshi commander wato Lewis Attasi aka kama shi a matsayin fursunan yaki aka zo da shi birnin Al-Qahira aka aje shi sannan aka fara mufawadat wato aka fara negotiation tattaunawa akan nawa za a bada fansarsa sai da musulmai suka aishi kudade masu yawa wanda lokacin ara kaddara su da wani kudi kamar kace euro miliyan 400 da mu a lokacin kudin Faransa wani kudi ne da ban iya tana sunan sa ba amma kamar yanzu kace euro ko franc kudin kasar Faransa miliyan 400 wanda sai da suka taran dangi suka ciwo basu suka a wurin irin mutanen da ake ce ma wato manyan gari aka ci bashi aka hada kudin nan dan a fanshi wannan takaddarin sarki da ake ce ma Lewis Attasi Imam Masal barka ba tare da cika ku dogon surutu ba waɗannan sa da gaskiya banda suka faru a irin wannan rana a cikin tarihin tsawon tarihin Dubai ko ɗaruwar shekarun musulunci muna muku maraba a cikin wannan shiri namu wanda zai dakata a daidai nan sai Allah ya kaimu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.